sana azuwace kare amfuta ki ka balle na abaya ya zan sha wuya
I like you.